أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم الخميس 27 ذو القعدة رمضان شكرا تدبودا dari 443 hijriya, wanda ya dace da 28 da watan 4 shekara ta 2022 miladiya. Zamu ci gaba da karatun littafin mu mai tarin albarka, shine muqaddima ta sunanin Darimi rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na ƙarshe a cikin Ramadan insha Allah ta'ala. Zamu tashi babi na 31 ne ina muku. باب مرة خاصة في الحديث إذا أصاب المعنى ناني باب نتلا تندد دايا كما يديكي آنان يتي باب مرة خاصة في الحديث باب اندكي بيان واندي سسوتا تشكين شأنن حديث إذا أصاب المعنى إدن ياداتي دا معنى معنى رواية الحديث بالمعنى إما أنا تازو وقودا لفظ بيزو دي واند سكي رنغومي تكين وانا musani yan uwa cewa muqaddima ta al-imamu da sunan ad-darimi da ta sunan ibn maja la gina li dalibil ilmi anha, ba makawa dalibin ilmi yana buƙatar ta. Muqaddima sunan ad-darimi, muqaddima ta sunan ibn maja, Allah musu rahama, ana buƙatar ta. Wannan muqaddima ga ta hadisi 700 ne, amma sharhin ta wajen mujallad 3 akai, wani malami wajen mujallad 3 yayi haka. Muqaddima ta sunan ibn maja ita ma an hudda ta, an yi wa abin nan kin ta yi ta rubuce-rubuce a kanta ita kadai, dan duk abin da mutum yake bukata na zabura suwa na harkar ilimi a cikin sa akwai. Yanzu nan gurin cikin shi, daga nan ne da darasukan mu na kwana-kwana nan abin da yi gaba har zuwa karshen muqaddimar abin da ya shahi harkar ilimi ne. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا ما حدثني ما عن معاوية بن سالي عن العلاء بن الحارث أم كهول an wasilata bin al-asqa qala yake cewa idza haddathnakum bil hadisi idan muka baku hadisi alama anahu gami da ma'anar shi fa hasbukum ya wadatar muku ma'ana ba hai mun dace da lafazin ba yana cikin kenan masu ganin halaccin haka. Hadisi na 316 akhbarana asim bin yunus haddathana fudail bin iyad an hisham an ibn sirin annahu kana shi ya kasance idza haddasa idan ya bada hadisi lam yuqaddim wa lam yu'akhir bai gabatarwa bai jinkirtarwa wa kana al-hasan idza qadda kenan shi yana ganin cewa ar-ruwaya bil ma'ana bai ta kamata ba yadda yake haka yake bada shi shi ibn sirin kenan. Wa kana al-hasan idza haddasa hasan idan ya bada hadisi shi kuma ya qaddama wa akhara hasan al-basri yana qaddamawa yana akharawa kenan shi yana ganin halaccin ruwaya bil ma'ana. Hadisi na gaba da 317 akhbarana muslim bin ibrahim akhbarana jarir bin hazim qala yake cewa kana al-hasan yuhaddisu bil hadis al-asl wahid wal kalam mukhtalif. Hasan ya kasance yana bada hadisi asalin guda ne amma zancan akwai sabani a cikin magana kenan lafazi ya saba ma'ana ce daya. Hadisi na 318 akhbarana muhammad bin ahmad haddathana sufyan an muhammad bin suqa an muhammad bin ali bin al-husayn قال yake cewa haddasa ubayda bin umair abdullah bin umar ubayda bin umar ya ba ma abdullah bin umar ya ba shi hadisi. Qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah yana cewa masalul munafiq musalul munafiqi masalul shati bayna rabidain masalun tumki yace tsakanin garke guda biyu aw bainal ganamain ko kuma tsakanin tumki ya guda biyu tabbata san ba inda zata je wajen wa'ancan zata je ko wajen wa'ancan ta bata suwa ne ne yan gidan su. Fa qala ibn umar yake cewa la ba haka bane inna ma qala kaza wa kaza abun da ya fada shine kaza da kaza. Qala sai yake cewa kana ibn umar ya kasance idza sami annabi idan ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam lam yazir fihi wa lam yanqus minhu bai qarawa ciki bai ragewa wa lam yujawizhu bai ya wucewa wa lam yaqsir anhu kuma bai ya takaitawa. Ina hadisi bai ya ganin ikhtisarul hadis kuma bai ya ganin ruwaya bil ma'ana. Hadisi na 314 wannan shine kawai mahallin sharhin mu, ba sharhin wai masalul munafiq masalul shati bayna rabidain ba. Hadisi na 319 haddathana abdullah ibn sa'id haddathana ibn ulayya an ibn aun qala yake cewa kana sha'abi ya kasance da nakhai ibrahim an-nakhai wal hasan da hasan al-basri yuhaddisuna bil hadisi maratan kaza wa maratan kaza suna bada hadisi wani lokaci su ce kaza wani lokaci su ce kaza. fazakarta zalika li Muhammad ibn Sirin, he na gaya ma Muhammad ibn Sirin wannan magana. Fa qala sai ke cewa amma innahum law haddasu bihi kama sami'uhu kana khairan lahum, amma da sun bada shi kamar yadda suka yi shi dahiye musu alkhairi, dan ya gabata yana cikin wanda suke hanin hakikin cewa ruwaya bil ma'ana. Hadisi na 320, haddathana Muhammad ibn al-Ala, haddathana Affam, qala an al-A'mash, an Umar ibn Umayr, an Abi Ma'mar, qala yake cewa inni la asma'u al-hadisa lahana, ni ina jin hadisi da lahani da kuskure a cikin shi. Fa alhani ni ma hayin kusuran ittiba'a lima samaitu, dan bin abinda naji, abinda aka gaya mana haka zan fada ko da wani lahan a cikin shi, wannan na hawo kuma kamancin wannan. Kenan shi ma yana cikin masu ganin cewa ba za a yi ruwaya bil ma'ana ba, a rawaito hadisi kamar yadda yake. Babe na gaba, babun fi fadlul ilmi wal alim, baban dake bayanin faralar ilimi da ma malami. Babe hadisi na 321, haddathana Bishr bin al Hakam, mun gani a tadribi cewa akwai Bishr akwai Bashar, ya ba mu dabit akan su. Haddathana Sufyan an Ibrahim ibn Maisara, qala yake cewa ra'a Mujahid Tawusan, Mujahid ya ga Tawus fil manami cikin barci, ka annahu fil Ka'aba, kamar gashi a Ka'aba, yusalli mutaqanni'an, yana salla alillibe, wa nabiyyu ala babil Ka'aba, annabi kuma sallallahu alaihi wasallam yana kofar Ka'aba. Fa qala lahu, sai yake ce mishi ya Abdullah, ya kai bawan Allah, ma'ana annabi ya gaya mishi a mahalikin, yace ik shifkina aka, ka yayi wannan marhin naka mana, wa azhir qira'ataka, ka bayyana karatunka. Qala sai yace fa ka annahu abbarahu alal ilmi, kamar ya fassara ni akan cewa annabi yana nihin ilimi. Fam basada ba da zalika fil hadisi, daga nan ya tashi shiga neman ilimin hadisi, kuma ya zama jagora a cikin ilimin hadisin. Tawus ibn Kaysan Mujahid kuma shine Mujahid ibn Jabar, dalibin ibn Abbas, wanda yake cewa ya sabka tafsiri wajen ibn Abbas sabka uku. Hadisi na 322, akhbarana Abdullah ibn Muhammad, haddathana ibn Yaman an ibn Sauban an abihi an Abdullah ibn Damra an Ka'ab, qala yake cewa ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, dunya la'antatta ce, duk abin da ke cikin ta la'antacce ne, illa muta'allimun khair, sai mai karantar da alkhairi, a mu'allimahu, ko mai karanta shi. Wannan yana zauwa a wani lokaci, wasu suna cewa annabi ya ce, ba magana annabi ba ce alayhi salatu wasalam, magana ce ta Ka'abul Ahbar rahimahullahu ta'ala. Hadisi na 323, akhbarana Muhammad ibn Kasir an al-Auza'i an Bahir an Khalid ibn Ma'dan, qala yake cewa annasu alimun wa muta'allim, mutane na kirki wanda ake lissafawa cewa su ne mutane na hakika, malami da mai neman ilimi. Wa ma baina zalika, abinda ke tsakanin wannan kuma wanda ba malami ba, yace hamdulillah khair fihi, wa waye ne wanda babu alkhairi a cikin su. Alhamad shine al-Ahmaq. Hadisi na 324, akhbarana Bishr bin al-Hakam, haddathana Abdullah ibn Raja an Hisham an Anil Hasan, qala yake cewa kanu yaquluna, mutane suna malamai suna cewa mautul alimu, mutuwar malami sunnatun fil islam, tangarda ce cikin musulunci, la yasudduha shay, wanda ba abin da ke taushe ta, maktalafa al-layl wa an-nahar, matukar dare da rana suna sabawa, ma'ana kawa har abada, an ce maktalafa al-layl wa an-nahar, suna nin har abada kawa. Har abada babu wani abin da zai rihe wannan tangarda. As-sulma da cha shine al-haram wal khalal fil haid aw al-ina, katanga ko ƙarya ta tsagi, shi yake ce ma sulma da cha. To he amfani da shi nan wajen cewa samun tangarda ce a addini. Hadisi na 325, akhbarana Yusuf ibn Musa, haddathana Ibrahim ibn Musa, akhbarana Muhammad ibn al-Hasan as-Sanani, haddathana Munzir huwa ibn Nu'man an ibn an Wahab ibn Munabbi, qala yake cewa majlisin yunaza'u fihi yutanaza'u fihi al-ilmu, majlisin da ake jayayyar ilimi cikin shi, wannan ya fada wannan ya fada, yace ahabbu ilayya min qadrihi salatan, yahiye mini gami da gurgurdan shi sallah, in awa ɗaya za a yi ana karatu, yahiye mini awa ɗaya ta sallah, yace la'alla ahaduhum, mai yiwa ɗayan su cikin masu karatun nan ya sama ulkalima, ya ji wata kalma, fa yantafi'u biha sanata, amfane shi shekara guda, zaka ji wani romo wanda zaka shekara guda kana amfana da shi, ko shekara biyu ko uku a cikin ilimi, inda ko a cikin sallah ka kakewa, kana gama ta shikenan alherin ta ya tsaya, au baqiya min umrihi, ko har abada ma har rayuwar shi kullun yana amfanuwa da wannan. Hadisi na 326, akhbarana Yaqub ibn Ibrahim, akhbarana Waki, qala haddasa qala Waki Sufyan, ma a'lamu amalan, ban san wani aiki ba, afdal min talabil ilmi, wanda yake neman ilimi, wa hibzihi, da kiyaye shahar da ce shi liban arada Allah bihi, ga wanda yi shi dan Allah, duk wanda idan Allah a duniyar nan babu wani aikin da zai kai mutun aljanna sama da ilimi babu wani aikin da ya kai ilada ilimi sama da lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada kaman salaka dariqan yatal musafi ilmi qala al-hasan ibn salih hasan ibn salih yake cewa innan nas la yahtajuna ila hazal ilm lalle mutane suna buƙatar wannan ilimi namu na addini fi dinihim cikin addinin su kama yahtajuna ila da'am wa sharab fi dunyahum kama yadda ganga jikin su ke buƙatar abinci da abin sha a duniyar su yadda zaka cika shato ganga kwakwalo ka haka take buƙatar ilimi duk kwakwalo da ba a bata ilimi sunanta matatta kama yadda ganga jiki matukar kana baka yi kwana cikin nan ba wanda zai kwana bi bai ci bai sha ba ma wanda zai yarda dan ganga jikin mutuwa zata yi to kuma ya za a yi ka yarda da mutuwa kwakwalo ka ganga jiki kuma kana taraya ta mun gani a jiya wannan malamin ci yake fa anta bil ruhi la bil jismi insan kai da kwakwalwa ne ake daukan ka mutum ba da ganga jiki ba ganga jiki yau kan mutu tsutsotsi aka ma tanadi hadisi na gaba akhbarana abu nuaim wa ja'far ibn aun qala hadathana mis'ar an amr ibn murra an salim ibn abi al-ja'd qala abu darda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'allamu qabla an yuqbadu al-ilm ku nemi ilimi kafin a amshe ilimin nan fa inna qabda al-ilm qabda al-ulama dauke ilimi shine dauke malamai wa innal alim wal muta'allim lalle malami da mai neman ilimi fil ajri sawa alada daidai suke dukkan su don rahaman Allah Allah bai ce ba ai kai ne ake ba ma ba an baka komai baka takaita kawai akan abinda ka samu na fa'ida a aladan da aka bashi kai ma haka za a baka hadisi na gaba akhbarana harun ibn muawiya an habs ibn giyas an abi abdullah al-khurasani an ad-dahak dahak ibn muzahim yake cewa lakin kunu rabbanina sai dai ku kasance malamai na Allah bima kuntum tuallimuna al-kitab da yadda ku kasance kuna karantarwa na littafi a warshi bima kuntum tuallimuna al-kitab kenan nan yace tuallimuna al-kitab kuna karantar da littafi ta'allimuna al-kitab kuma dan saboda sanin littafi da kuka yi yace haqqun ala kullu man qara'a al-qur'ana an yakuna faqihan haqqi ne wajibi ne ga duk wanda ya karanta qur'ani ya zama faqihi ya zama malami yana da makami ya samu makami sai in ya kiya menene madogarar ilimin masdar kin ilimin shine qur'ani kana da shi kana hardace da shi kuma ka zama cikin jahilci gobe kiyama kai je baka da hujja wajen Allah hadisi na kuma duk wanda ya kasance yayi kokarin hardace qur'ani wannan babu abu mai sauki kamar wa'annan karatutuka babu wani mai sauki kamar wa'annan sai dai in mutum bai sa kanshi ba wancan shine mai wuya koya wace ba in ka samu wanda zai koya maka ne wanda zai baka lokaci kuma ya koya maka yace na gaba akhbarana muhammad ibn uwaina an abi ishaq al-fazari an adha ibn sa'ib an sa'id ibn zubair kale yake cewa kunu rabbaniina shine ma'ana shi ulama'in fuqaha ku zama malamai masana fiqhu kawai shine Allah yake nihi sa'id ibn zubair mun tsallake gura Sa'id ibn Jubair ma'abucin Hajjaj dalibin Ibn Abbas ne a tafsiri jagora ne a ilimin tafsiri muna koma na baya da muka tsallake akhbarana Harun ibn Muawiya an Habs an Ash'as ibn Sawwar an al-Hasan yace laula yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbar yace al-hukama al-ulama shine masu hikima kuma malamai hadisi na 330 akhbarana Ubaydullah ibn Sa'id قال سمعت سفيان بن عيينة يقول يراد للعلم الحفظ والعمل انا منهاتا ga ilimi har da cewa kuma da aiki wal istima kuma da sauraro wal insat da yin shuruyin kawaici wal nashr kuma da yada shi farkon ilimi kamar yadda Malik yake cewa shine daukan ilimi daukan har da cewa sai fahimta sai kuma nashara shi shine wajibin mai neman ilimi koda ka same shi ka tattara shi kuma ka zamana kake rike da abinka baka sauke abin da ke kanka ba gobe kiyama sai Allah ya tambaye ka kala yake cewa akhbarani muhammad abu abdullah ya bani labari daga sufyan ibn uwaina yake cewa ajhalun nas man taraka ma ya alam mafi jahilcin mutane wanda ya bar abin da ya sani wa alamun nas man amila bima ya alam mafi ilimin mutane wanda ya aiki da abin da ya karanta wa afdalun nas akhshahum lillah mafi ficin mutane wanda ya hishi tsoron Allah hadisi na gaba akhbarana abdullah ibn ja'far al-raqi an ubaydullah ibn amri an zaid huwa ibn abi unaysa an sayyar an al-hasan qala yake cewa man huma la yashba'ani masu nema guda biyu ba su koshi har abada al-manhum shine mai kwadayin abu al-ragib mai kwadayin abu la yashba'ani ba su koshi har abada manhumin fil ilmi, dan saboda anhama, daga nahama ne, anhama shine mai yawan sha'awar abinci, mutunan da yawan son ci gare shi shi ake cewa al manhum. To ai amfani da shi anan cewa masu kwadayi guda bi, masu kwadayi guda bi ba su koshi har abada. Yace manhumin fil dunya la yashba'u minha, mai neman duniya da kwadayin ta har abada bai koshi daga gare ta. Yace faman takunul akhiratu hammuhu, duk wanda ya kasance lahira ita ce hammin shi, wa basuhu ita ce damuwar shi, inna ma ashku basi albasu bakin ciki, wa sadamuhu da damuwar shi dai yace yakfi Allahu da atahu, Allah madaukin sarki zai wadatar mishi tozarta shi dai asune iyallan shi, wa yaj'alu ginahu fi qalbihi, ya sanya mishi wadata shi a cikin wannan kin shi, a cikin zuciyar shi, gashi bai da wadata amma hankalin shi kwance. Wa man takunu dunya hammuhu, wanda duniya ta kasance ita ce hammin shi, wa basuhu da damuwar shi, yace wa sadamuhu kuma ita ce nadama shi, yufshi Allahu alaihi da atahu, Allah zai tozarta mishi ya watsa mishi iyallan shi, ya watsa mishi gidan shi, wa yaj'alu faqarahu baina ayni, ya sanya talauci a gaban idan shi, summa la yusbihu, in an jera maka su gashi ya tara duniya, ya tara dukiya, amma aka jera maka shi da almajiri cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, wa zaka zaba kai da kanka ka san babu gami, ya wancan wanda yake karatun shi ya ba Allah gaba ya hishi kwanciyar hankali. Yace summa la yusbihu illa faqiran, sannan ba zai wayi gari ba sai matalauci, wala yusbihu illa faqiran, ba zai wayi mareta ba sai matalauci, gashi kuma ya tara dukiya. Hadisi na gaba, akhbarana Ja'far ibn Awn, akhbarana Abu Umais an Awn, Awn ibn Abdullah kenan, qala Abdullah, Abdullah yake cewa manhuma la yashba'an, masu kwadayi bi busu koshi, sahibul ilmi, ma'abucin ilimi, duk wanda ke neman ilimi in ya ratsa shi, in yana kauna shi ya kai martabar da yana kaunar ilimin har abada, ba zai ji ba cewa ya gaje da shi, ya kosa da shi, wannan abin da nake ya isa mutum ba ya ji ba wannan har abada. Yace wa sahibul dunya, da ma'abucin duniya, dan yanzu wanda ya kasance ma'abucin, inda zan zana maka da tsarin da nake da guri da su nake kaunar, sai na sabke sa rayuwar ta, tayi kadan akan ta sabke ta biya bukatar su. Yace wa sahibul dunya, haka nan ma'abucin duniya, wala yastawiyani, ba zai zo daya ba, amma sahibul ilmi, amma shi ma'abucin ilimi, fa yazdadu ridan lirrahman, kara yarda Allah ce yake nema yake samu. Wa amma sahibul dunya, amma shi ma'abucin duniya, yace fa yatamada fi duguyan, kawai ci gaba ne yake da dagin kai da jiji da kai. Summa qara Abdullah, mi zai ka musu hujja, he ka musu ayat Qur'ani, yace kalla innal insana la yadaga ar-ra'ahu stagana, menene dalilin daga hakin shi, shine ar-ra'ahu stagana, ya ganshi mai wadata kenan, kamar yadda wancan malamin yake ce mana daukaka kai da wannan yan gida ɗaya nono ɗaya suka sha ji yadda muka gani, Abul Fatah al-Busti. Wa qala al-akhar, yace gudan kuma hujja ta shine, inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, masu tsoron Allah cikin bayan Allah sune malamai. Hadisi na gaba, akhbarana Muhammad ibn Humayd, haddathana Ibrahim ibn Mukhtar, haddathana Anbasat ibn al-Azhar, an Simak ibn Harb, an Ikrama, an Ibn Abbas, yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, yace man khashiya Allah fa huwa alim, duk wanda ji tsoron Allah shine malami. Hadisi na gaba, akhbarana Isma'il ibn Aban, haddathana Abdullah ibn Idris, al-Lays, an Tawus, an Ibn Abbas, yake cewa man humani la yashba'ani, masu kwadayi biyu ba su koshi har abada, dalibi ilmin wa dalibi duniya, mai neman ilimi da mai neman duniya. Na gaba, akhbarana Marwan ibn Muhammad, haddathana Yazid ibn Rabi'ah as-Sana'ani, haddathana Rabi'ah ibn Yazid, qala sami'tu Wasilah ibn al-Asqa, naji Wasilah ibn al-Asqa yaqulu, yana cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, man talabal ilma, wanda ya nemi ilimi, fa adrakahu, kuma ya same shi, kana lahu kiflan min al-ajr, yana da laktubi na lada. Yace fa illam yadrukuhu, idan bai same shi ba, kana lahu kiflun min al-ajri, yana da labtu guda na lada kenan, ba kamar na duniya bane, inda in kai shekara 100 kai kana neman kudi, in baka zama mai kudin ba a duniyan ma ba an kallon mutuncin da zai samaka. Yanzu a can kasuwa ka tafi, wanda zaka samu tsoho ya shekara 40 yana ta zuwa kasuwa, ɗan kasuwan suna mishi kallon mutunci, ce wannan mutun yana kokari shekara 40 muke ganin shi kasuwan nan, suna girmama shi saboda wannan, ko a kakan shi yake ma can bai samu ba, kuma bai samu ba ruwansa da shi, amma Allah ko in baka samu ba, yana kaddara wannan kokarin naka, kuma ladan ka zai baka, ba za a ce ba tunda baka samu ba kawai ka tashi a tutar babu. Fa illam yadrukuhu, wannan hadisin duk da yayi nuni akan cewa yana da rauni, amma yana da shahid hadisin da Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa, wanda yake karanta alqur'ani yana abun nan, yana iniya a cikin shi, yana bashi wahala, yana da lada, yana da abun nan miye ma hadisin yake cewa ma asfaratul kiram al barara wata ata fihi yana iniya da cikin shi lahu ajrun yana da lada guda shi kuma wancan shine ma asfaratul kiram al barara al mahiru bihi ajrani yana da lada bi shi kuma wancan ya kasance shi al tagaice shine shahirkin wannan hadisin shahir shine hadisin da yazo dauke da ma'anar da wani hadisi yake dauke da ita in sahihi ne wancan koda yana koda wannan shi mai rauni ne tunda wancan sahihi ne to ya kara mishi karhi raunin shi rauni ne wanda ana itibari da shi hadisi na gaba akhbarana abdullah ibn muhammad ibn abi shayba haddathana marwan ibn muawiya wannan a samu wanda zai mana bincike abdullah ibn muhammad ibn abi shayba yana da alaka da su abubakar da usman ibn abi shayba wani yayi bincike akan shi akwai sharhin fatahul mannan mutun ya duba cikin shi haddathana marwan ibn muawiya an auf an abbas al ammi qala balagani labari yazo mini anna daud annabi dauda annabun allah kana yaqulu fi du'aihi yana fada cikin addu'a shi subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya allah anta rabbi kaine ubangiji na ta'alaita fawqa arshika ka daukaka akan al arshinka waja'alta khashyatika alaman fi samawati wal ard ka sanya tsoranka a cikin wanda ke kasa da sama fa aqrabul khalqi minka mafi kusanci cikin bayinka manzilatan mazauni ashadduhum laka khashiya wanda yahi su tsoranka wanda yahi kusa ga tsoran allah shi kusa allah shine mafi tsoran allah yace wama ilmu man lam yakhshaka ilmun wanda bai ji tsoranka ba wama hikmatu man lam yudi amraka menene hikimar wanda bai umarninka ba ma'ana ba komai bane ga ilimi amma bai amfani kuma ga hikima amma bata da amfani eh dai mutun yayi amfani da ita yi cuta in suka duba kaga wannan bayan Allah mawaka da ƴan fanafanai da su da aikin da malamai da mu daliban ilimi muke bai da bambanci kullun suna cikin tunani da wasa kwakwalo su cewa wani sabon abu zan muka aikin kwakwalo ne irin na karatu to amma sai dai kuma shedan ne ake ma da shi da malami duka aikin su daya a wajen wahala da wajen kokarin da binciken da bahasin ya zan yi ya zan huddo ma al'umma abinda zai yadda ce ta huskar tunani to amma sai dai su kuma wancan aikin banza ne aikin wuta ne su kuma wannan na malamai aiki ne na aljanna kenan kaga aiki yazo dai amma kuma dake ba ababe dai bane kowa sai wajen shi kuma abin takeici mutun ya bata lokacin shi a banza wani ya tashi hai ya tsaya yana doktora akan fina-finai yi doktora akan waka yi doktora akan rawa duk ya wuce wasu manya-manyan da kuke gani yan fina-finai doktora gare su akan wannan aikin banza aikin wahi wanda gobe kiyama Allah zai tsaida kai ce wannan shahada kada kai amfanin menene ci gaban musulunci ko kuma menene duk da da'awarka kana cewa ai gyaran al'umma ne tarbiyya ce in tarbiyya ce annabi da wannan yayi annabi ba fina-finai bai yi tarbiyyar mutane eh yayi dai su komo nan kin a wannan kin ma ba an yarda a wannan ma ba a sallama ba cewa sana'a ce akhbarana al-mu'alla bin asad haddathana salam huwa bin abi mudi yace sami'tu aba haz yuhaddisu an ad-dahhak qala abdullah ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud yake cewa ugudu aliman aw muta'alliman kawai gari kana mai neman malami ko kuma mai neman ilimi wala khaira fi ma siwahuma babu al-khairi cikin wanda ba wa annan bihim ba sahabun annabi ne yake fadan maganan hadisi na gaba akhbarana al-hakam bin al-mubarak اخبرنا الوليد بن مسلم اخبرنا الوليد بن سليمان انا علي بن يزيد انا القاسم بن ابي انا قاسم ابي عبد الرحمن انا ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace satakunu fitanun zasu kasance wasu fitununan gaba yusbihu ar-rajul fiha mu'min mutun zai kasance ya wayi gari a mummuni wayumsi kafiran ya mareta akahuri illa man ahayahu Allahu bil ilmi sai wanda Allah ya rayar da shi da ilimi duk wani rikici da zai zo na addini da wani tashin hankali wanda ya karanci addini ya karanci alqur'ani da hadisan annabi alaihi salatu wassalam cikin basira zai zama shi cikin kwanciyar hankali babu abin da ya sha mishi kai ya san abin da yake bisa kai ba zai fada zuwa ga halakan nan ba hadisi na gaba akhbarana abul mugira haddathana al-auza'i haddathani harun ibn riyab ana abdullah ibn mas'ud annahu kana yaqulu ya kasance yana cewa ugudu aliman ka wayi gari kana mai neman kana malami aw muta'alliman ko mai neman ilimi wala tagdu fi ma baina zalika ka wayi gari cikin tsakanin wannan jahilcin ne Abu Sa'an ambata da bakin su suke cewa kakka shiga cikin wani wannan yace fa inna ma baina zalika jahilun a wanda ya shiga tsakanin wannan jahili ne wa innal malaikata lalli malaiku tabsudu ajni hata suna shunhuda huka haukin su le rajul gada yabtagil ilma ga mutunan da yawayi gari yana neman ilimi min rida dan saboda yarda bi ma yasna uga abin da yake aikata wannan hadisin annabi ne annabi ya fada kuma shi ma ya fada kenan marfu'i ne kuma mauqufi ne dan ai sananne ne mun san shi a matsayin hadisi marfu'i hadisi na 340 اخبرنا ابو المغيره حدثنا الاوزاعي عن الحسن yake cewa su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulaini an tambaye manzon allah sallallahu alaihi wasallam game da mazace mutane guda biyu kana fi bani isra'il sun kasance a cikin bani isra'il ahaduhuma kana aliman dayan su ya kasance malami ne yusallil maktuba yana sallar farilla summa yajlisu fa yuallimun nas alkhair sannan sai ya zamana yayi ta karantar da mutane alkhair yana sallar farilla ko nafila bai sai ta karantar da mutane alkhair wal akhar yasumun nahar dayan kuma ya rika yin azumi yana yin azumi da rana wa yaqumul layla ya kwana dare yana sallah ayyuhuma afdal wanne yahi su malamin da ya takaita akan farilla kawai yake karantar da al'umma ko kuma wannan mai wuni azumi kwana sallah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam anan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadlu hazal alimu allazi yusalli maktuba fi fikum wannan malamin da ke sallar farilla summa yajlisu fa yuallimu an-nas al-khair sannan ya zamana ya karantar da mutane al-khairi alal abid fi fikun da ma mai bautaccen allazi yasumu an-naharon da ke azumi kullun wa yasumu wa yaqumu al-layla da dare kuma ya taqiyamul layli yace ka fadli ala adnakum rajulan kama fi fikun da nan ma karamin cikin ku sahabbai ina tsakanin manyan sahabban ma kama abubakar shi da annabi an kwatamta a ce a kwatamta fi fikun su fi fikun ya wuce a kwatamta to balle kuma a ce karami cikin sahabban ma yana fifikon ya wuce misali tsakanin malami da jahili ko min ibada shawa wannan hawuni yake azumi kwana sallah amma kuma ga fifikon da ya mishi bai musaltuwa hadisi na gaba akhbaran al-hasan ibn rabi an abdullah ibn ubayd an al-hasan ibn zakwan an ibn sirin yake cewa da khalatul masjid na shiga masallaci fa iza sumayr ibn abdurrahman yaqsu sai ga sumayr yana kisa wa humayd ibn abdurrahman yazkuru ilm Humayd ibn Abdurrahman yana ambata ilimi fi nahiyatul masjidi a gehen masallaci yace famayyaltu sai na sai nayi taraddudi ila ayyihima ajlisu tsakanin su wanne zan zamana wajen shi fana astu sai nayi gengedi fa atani atin sai wani mai zawwa yazo mini a mafarki fa qala sai ce mayyarta ila ayyihima tajlisu kai taraddudi cikin wanne su zaka je ka zamana mai kissa ko mai bada ilimi yace in shi ta aratuka makani jibril min makamin Humayd ibn Abdurrahman in kana so in nuna maka mazaunin jibrilu a dabar abu humayd ibn abdurrahman shi da yake bada ilimi kenan wannan fifi ta ilimi ne akan bada kissa a wancan magabata har suka wuce in kan ji an kira mutun da cewa wani kasun ne mai bada kissa ne suka ce ba mutunin kirki bane ba abun kirki bane bada kissa kissoshi dan saboda mafi yawancin su karerriki sun hiyawa bada banda wanda suka inganta akwai wanda sun inganta sun zo cikin hadisi sahihai ba su ake magana ba kamar kissoshi wanda ba su inganta ba su da asali mutun yazo ya kafa majalisin bada su kawai hadisi na gaba akhbarana Nasr ibn Ali yace Nasr ibn Ali ya bamu labari kamar yanzu a cikin kissa mafi munin kissa akwai wa minhum man ahada Allah wannan ayata cikin suratul tauba a kalkashin tafsirin ta cewa sahabbai cikin su akwai wanda yayi alƙawari cewa in Allah ya bashi dukiya zai yi sarka a cikin kalkashin wannan kissa akwai da suke kawowa ta sayi wanda ko azumin naji ta cikin wani malami yana tafsiri sahabi ne sa'alaba ne da sa'alaba ne ake ya shine yayi wannan alƙawarin yaje ce talauci ya mushe katutu yaje ce ma annabi talaucin ne ya ishe shi ba zai iya hakuri ba ya kawo a mushe addu'a shi yayi arziki annabi ya ce mishi ka zamana a haka ya hiye maka gami da ka samu dukiya ta shagaltar da kai da da'a Allah yace a kawai shi a roƙan mishi kenan kaga daga nan ka gani babu alama ta tsakanin cewa tarbiya ta sahabbai har sahabi yazo yana cewa annabi a roƙan mishi Allah yayi kuɗi annabi ya ce mishi a ka bari yace a kawai shi a roƙan mishi duk abin da zai faru ya faru sai ya roƙan mishi yana yin tumakai ne suna karuwa sai da ta kama ya bar garin Madina daga garin Madina nan gurin yana garin Madina ya bari yana zawwa sai sallar farilla bai zawwa sai sallar farilla, sallar farilla ta gagara sai juma'a, juma'a ta gagara kawai sai dai labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ji, yana jin labarin Annabi kawai a wajen ƴan wucewa, ina labarin Annabi, ai yana can lahi shalau kaza, hey wata biyu bai zo bai ma ga Annabin ba, wai sa'ala ba, babban sharrin abun babban sahabin Annabi sananne ne, da wani aka kirkira wanda ba sahabin ba ne, can ƙarya ce tana da sauki, amma sanannen sahabi mai faraloli mai karamcin shi da darajojin shi a raba mishi wannan abu, cewa da aka sabko ayar zaka aka je gare shi aka je sai ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bayya bada jizya ce da ake buga ma kafirai za a buga mishi bayya bada har Annabi ya mutu yana hushi da shi dada ya zo wajen Abubakar ya bada zakar shi Abubakar ya kiya ya zo Umar Umar ya kiya kuma dukkan wannan dukkan kisoshin ne na ƙarya kenan irin wannan kisoshin sune malamai suke faɗi haka nan kissa da ta zo cikin Lubabul Hadis wai Abdullahi dan Umar ya sha giya ya taho Umar kisa ma dadin shi ko daya manyan sahabban Annabi alaihi to wannan ƙarya ce kasurguma ƙarya da makiya Allah suka kirkira ta wasu jahilai suka doka suka sa cikin littattafai kuma ake doka ake wa'azi da ita ana takabbara ana ta mishi bulaloli da kisa ta cikin suratu Sa'ad da kisa Dauda cewa ya aika komandan dan saboda ya arme mata ya leka ya ganta a dushi ya ga fara fata da wannan Annabin Allah wai ya leka mata aure a dushi har dalilin wannan yace to gobe kai zaka tai yaki kai ne komanda ya tura shi yakin da yahi ƙarin su dan a kashe shi shi ya arme mata duka wannan ƙarerriki ne wanda ka hurci suke kai ga mutum wallahi in mutum ya itikadin su ka hurci suke kai ga mutum Annabawan Allah sun tsarkaka game da irin wannan abubuwa haka nan kisatul garani suna nan da dama jangam cikin tafsirai da ake taka duk kisoshi ne na ƙarya wanda ke nuna cewa mutum dole in zai nemi ilimi sai ya tabbatar da tacewa akan irin wannan abubuwa ko malamai zaka yi tafsiri masu kawo kisoshi idan ba su tacewa mutum sai ya yi hankali sai ka je ka yi kudurin ka yi itikadin wani abin da ya saba ma musulunci kwata kwata kisatul garani Annabi ne ma ake raba ma shirka cewa yayi shirka da cikin wannan najmi idza hawa ita ma an kawo ta tilkal garani kal ula wa inna shafa'atuhunna la turtaja Annabi ne ya faɗa haka yayyaba goma kadan su ma su bi shi Allah ta'ala uza fara'atum Allah ta'ala uza mana sanin ta ukhra sai yace tilkal garani kal ula wa inna shafa'atuhunna la turtaja sai Allah ya aiko sabko cewa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alka shaytanu fi umniyatihi duka wannan ƙarerriki ne wanda suna kisoshi ne suna kai mutun ga halaka to shi yasa kissa ba da kissa magabata abun suka ne da irin wannan kisoshin kamar cikin sawi akwai sai jangam suna nan hadisi na gaba akhbarana ali ibn nasar yace kunta jalisan na kasance a zamanin ma abi darda tare da Abu Darda fi masjid Dimashq a cikin masallacin Dimashq fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo mishi fa qala sai yace ya Abu Darda ya kai Abu Darda inni ataituka min al-Madina na zo maka daga Madina ne Madinatul Rasul Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam li hadisin balagani anka dan wani hadisi daya da ya iso mun daga wajenka annaka tuhaddisu bihi kai kana bada labari da shi an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai ce fama ja abika tijara yace ba wani kasuwanci yazo da kai ba kala la yace ka babu kasuwancin da kan ka wannan hadisin ɗaya nazo gurin ka ka bani wala ja abika gairu ba abin da ya kawo ka sai wannan kala la yace ba abin da ya kani kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa zai bashi hadisin da zai kara mishi cewa wannan abin da kai abu ne ba karami ba yace man salaka tariqan duk wanda ya shiga wata hanya yalta musu fihi ilman kun ga hikima nan Annabi sai ya kawo ta a matsayin nakira tariqan ayyi nau'un min anwa'ud duruk koma wace tariqa ce mu da muke cikin zamanin yanzu in ta tele ne zaka buka samu ilimin nan in ta wayan nan ne zaka buka samu ilimin tariqa dai Annabi ya barta a saki kana gadanka ka nemi ilimin kuma ka shiga cikin wannan hadisin wanda ba hai wanda yaji zauna gaban malami ba duk da wancan yana da faralar shi daban yace duk wanda ya shiga yana neman aljanna yace sahalallahu bihi tariqan min al-durqil janna Allah zai saukake mishi hanya daga hanyoyin aljanna wa innal malaikata lalli malaiku la tadau ajni hata hasana azan huka hukin suridan li talibil ilmi dan yarda ga mai neman ilimi akwai nan gurin wani cikin masu izgili yace tunda malaiku suna shinhuda kawun su ga dalibin ilimi bar in sa takalmin kusa in tattake su yayi takalmin kusa duka ba wai ba irin cikin mai neman ilimi ba ilimi nan da ba mai albarka ba ɗan isgili ne wanda suke yin musu da hadisan Annabi kamar in kalaka to masalan kaman da asali ma ba su yarraba da hadisan na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana sawa kafar ta shanye anan har abada ya zama gurgu dan yayi musu da hadisin Annabi sallallahu alaihi kuma sahihi ne irin wannan yana da dama haka ayar wannan cewa wanda ya kama jaza'u saidi kuma ya koma ya Allah yake cewa fa inda man ada fa yanta kimallahu minhu duk wanda ya koma sai Allah ya yi ukuba akan shi wani yace bari in koma in ga mi za a yi ya ƙara komawa suka ce muna gani wuta ta zo daga sama ta dauke shi ta yi sama da shi Ibn Kasir ya kawo kissar yace wa inna talibal ilmi lalle talibin ilmi la yastaghfiru lahu man fi sama'i wal ard yana nema mishi gafara wanda ke sama da ƙasa hatta al-hitani fil ma hakika yanda ke cikin ruwa dan malami yayi bayanin kiyaye haƙin su da kiyaye mutunta su yace wa inna fadl al-alimi ala al-abidi dan saboda faralan malami akan bawa sauran mai bauta ka fadl al-qamari ala sa'irin nujum kama fi fikan da tauraru yamma wata yamma sauran tauraru innal ulama hum warasatul anbiya malamai sune magada annaba innal anbiya alam yurusu dinaran annabawa busu bar gadan dinari ba wala dirham busu bar gadan dirhami ba wa innama warasul ilma sun bar gadan ilimi ne duk wani malamin da kaga yana kokarin tara dukiya ya bar magado ya bar ma baya to wallahi ba magadin annabawa bane annabawa babu hammun su cewa bar mu tara dukiya wanda hammun malamai manyan malamai zai gani suna takarar hada dukiya takarar mota takarar riga duniya ta zo karshe ne malami ba abin da ya gama shi da zancen cewa yayi kokari irin na ɗan siyasa wai tara dukiya ya bar ma baya shi baya ka bar musu Allah a cikin kissar Daham tun yana son ya ga shin hada bayani akan wannan irin wannan cewa duk wanda ya bar ma baya shi ilimi ya bar ma baya shi addini ya lullum ka gami da ya bar musu dukiya Allah madaukin sarki can wannan mun ganta can baya cikin kissa Annabi Musa da Hadir ma'abuta safina yace wa amma safinatu fa kanat li masakina amma safina kin nan ta kasance ta masikinai ne a ƙarshe dai yace nike so in mata rauni dan saboda kai da ya kama musu ita haka nan shi ma al-gulam yace ya sun kasance ma'aihon shi sai so anan gurin sai duka dai abin nike so mu gani sai ya nasaba irada zuwa gare shi fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma sai nike muke nihin kenan yan nasaba cewa shi yake so shi yake nihin cewa Allah ya musanya musu amma da aka je wajen bawan Allah da ya bar da diyan shi da tarbiya sai ce fa arada rabbuka an yabluga ashiddahuma sai ubangijin ka yi nihi nan sai aka nasaba irada ga ubangiji dan saboda menene hujja ce kana abuhuma saliha uban su nagari ne shi yasa Allah ya dau nauyin cewa annabin Allah tashi je ka kare haƙin diyan shi tunda bawa ne nagari babarin dukiya ba take baran ma yaro yake barin na Allah ne ma wanda zai yace ya bar ma baya ba dole ya tsaya na tunanin ya bar ma baya babu Allah gaban shi in mutun ya san cewa da kai Allah malami ya tsaya na ta gasan mota yana ta gasan gida yana ta gasan riga ya taho ma da karatu amma kamar haka ce gwadan riga ka zo da shi da shi da yan ba da karatun wannan duka ba bane mai laifi amma ya zama na shine makasudi malami da kan shi ya tsaya wannan ne yake kallo shi ne yake wannan abu ne wanda malamai bai kamata ba a ce suna cikin shi yace faman akhadha bihi duk wanda ya riko da ilimi akhadha bi hazin wafir yayi riko da rabo wanda yake cikakke yayi riko da ilimi hadisi na gaba akhbarana muhammad ibn uwaina an abi ishaq al-fazari an al-amash an shamir ibn adiya an sa'id ibn shubayr an ibn abbas kun ga sa'id yayi riwaya daga malamin shi ibn abbas kala yake cewa muallimul khair mai karantar da mutane al-khairi yace yastaghfiru lahu kullu shay'in yana nema mishi gafara komi da komi hatta al-hutu fil bahr hatta kihin dake cikin teku hadisi na gaba akhbarana ahmad ibn abdullah ibn yunus haddathana za'ida an al-amash an abi sali an abi huraira qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min rajulin babu wani mutum yasluku tariqan da zai shiga wata hanya yadalu fihi ilman yana neman ilimi illa sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-janna sai allah ya saukake mishi dalilin wannan hanya ya saukake mishi hanyar shiga aljanna wa man abda bihi amaluhu abinda ake nihi nan wannan ilimin da kake nema shi zai maka sababin ganin wata farala ganin wani aikin alkhairi da zaka lazumta a gare shi wannan aikin zama sababin shiri'o sababin shiga ka aljanna aljanna tana da kohohi jiyawa kamar yadda Abubakar ya yi nuni annabi ya ce mishi kai za a kira ka ta kowace kohohin to dalibin ilimi wanda ke neman ilimi da ikhlasi dan Allah a cikin ilimin zai ga cewa kaza yana da farala ya lazumce shi yayin ta yin shi wannan abin ya mishi sababin wannan wanda dan ba dan ilimin nan ba zai san ba ma faralar wannan abu yace wa man abda bihi amaluhu du wanda aikin shi yayin jinkiri da shi lami sirai bihi nasabuhu nasaba shi ba zai ta gaugautar da shi ba in dai baka da ilimi baka neme shi wa cewa ni dan wane ne jikan wane ba zai ta yi amfani ba da aikin alkhairi اخبرنا اسماعيل بن ابان ان يعقوب هو القمي ان هارون بن انزا ان ابيه ان ابن عباس قال yake cewa ma salaka rajulun tariqan wani mutum bai taba shiga wata hanya ba yabtagi fihi alilmi yana neman ilimi illa sahalallahu lahu bihi tariqan ila janna sai Allah ya saukake mishi hanya aljanna wa man yubdi bihi amaluhu wanda aikin shi yayi jinkiri da shi lam yusri bihi nasabuhu nasaba shi ba zai ta yi mishi gaugawa da shi ba ta daukaka shi annabi kanshi yana ce ma fadima la uguni anki min allahi shay'a ki tsayaratar da kanki daga wuta ba abinda zan amfanar miki in baki ba to nasabar annabi in babu imani ba ta yi wannan ba ta yi amfani ba ina kuma ga wata nasaba kace mu diyan su malam wane ne akhbarana hadisi na gaba akhbarana muhammad ibn kasir an ibn shawzab an mutarrif yake cewa laqad sarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir yake cewa hal min ma'anata kawai shine inji mutarrif bin abdullah ibn shakhir jigona a ilimin tafsir yace hal min talibi il khairin fa yu'anu alai Allah yana nihi akwai wani mai neman ilimi in kama mishi kawai shine yake nihi yake ta maimaita wannan aya a cikin suratul qamar daga marwan yake cewa dalibi ilimi mai neman ilimi kawai yake nihi kenan da yace dalibu khairin qasa kuma shi ya fassara yace dalibi ilimi yake nihi na gaba akhbarana isma'il ibn aban haddathana yaqub huwa alqummi an amir bin ibrahim qala yake cewa kana abu darda ya kasance izara atalabatul ilmi idan ya ga daliban ilimi qala sai yace marhaban bi talabatul ilmi ma dalal daliban ilimi wa kana yaqulu ya kasance yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ausa bikum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya cewa a kula da ku hadisi na gaba akhbarana abdullah ibn yazid haddathana abdurrahman ibn ziyad ibn an'um ana abdurrahman ibn rafi ana abdullah ibn amri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisaini fi masjidihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu majlisi guda biyu a cikin masallacin shi wannan majlisi fa qala sai yace kilahuma ala khairin dukkan su guda biyu suna kan alkhairi wa ahaduhuma afdalu min sahibihi majlisin daya yahi daya farala yace amma haula amma su wa'annan fa yad'una Allah suna roƙon Allah ne wa ragabuna ilai suna kwadan abin da ke wajen shi fa in sha'a adahum in ya so ya basu wa in sha'a mana'ahum in ya ga dama ya hana musu masu addu'a kenan yace wa amma haula amma su wa'annan masu neman ilimi fa yata'allamuna alfiqha suna neman ilimi ne awli ilma ko ilimi wa yu'allimuna aljahila suna karantar da jahili fahum afdalu sunhi fadala wa inna ma bu'istu mu'alliman ni kaina an aiko ni a matsayin mai karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan duk wanda ya dauki abun nan na wazifa ta karantarwa wazifa ce ta annabi alaihi salatu wasalam yace summa jalasa fihim sannan annabi sai zamna a cikin wancan masu majalisin ilimin hadisin yana da rauni amma yana da shahid hadisi na 350 akhbarana abdullah ibn yazid haddathana al-mas'udi ana abdullah ibn ana abdullah aun ibn abdullah can baya ya wuce an mudarruf bin abdullah ibn shakhir qala yake cewa ibn hi ga dan shi ya bunayya ya kai dana innal ilma khairun min al-amali ilimi yahi aiki al-khairi dan aikin da babu ilimi nan da nan ake bata shi ba a san daidai za a yi shi ko ba daidai bane in ka karanci abun kana annitsa kake abun ka 100% ba shakkun komi amma jahili wanda bai san abun ba kana kwankwasa shi kace kai wannan abun ba haka bane ya shiga rudu dan bai da dalili bai da hujja shine aiki ya ilmi ya aiki ya al-aiki al-khairi hadisi na gaba akhbarna abdullah ibn yazid haddathana haywa akhbarna shuraihabil ibn sharik annahu sami'a ba abdurrahman al-hubali yaqul laysa hadiyatun afdal min kalimati hikmatin tu hadiha li akhik babu wani al-khairi wata kyauta ta hi al-khairi kamar kalma ta hikima ta ilmi da zaka ba dan uwanka kyautarta duk kyautar da zaka ba mutum babu kyautar da zaka ba shi wanda ta kai ilmi hadisi na gaba duka asar ne akhbarana muna kiran shi da hadis kawai min babil malamai suna tausi'a ne amma asar ne duka muke karantarwa akhbarana abdullah ibn imran haddathana yahya ibn yaman haddathana muhammad ibn ajlan an az-zuhri qala yake cewa fadlul alimi alal mujtahidi yace fifikon malami akan mai kokari cikin ibada mai asu daraja 100 ce ma bainar daraja ta 500 sana tsakanin kowace daraja shekara 300-500 ana tahiya hudurul farsul mudmaru sari yace gudu hudur shine gudu tahiya ta doki wanda yake mai dan fararen ciki mai gaugawar tahiya tsakanin ku tsaddarja 100 yayi an shiga aljanna ake magana bambanci koda a jahilin ya shiga aljanna aikin shi ya kai shi amma bambancin shi tsakanin shi da malami wajen daraja dan aljanna daraja tane ta wani tahin ta wani to tsakanin malami da jahili koda sun shiga duka to ba tsakanin su daraja 100 daraja 100 nan kowace daraja dai tsakanin ta da yar uwar ta shekara 500 ga doki mai saukin gudu hadisi na gaba akhbarana abdullahi ibn yazid hadathana haywa shine haywa ibn shuray qala akhbarani sakan an ibn abi sakan ibn abi karima an ikrama maulu ibn abbas an ibn abbas yake cewa yarfa'u allahu allazina amanu minkum allah yana daukaka wanda suka yi imani daga cikin ku wallazina utul ilma darajat wanda suka yi imani kuma suna da wasu darajoji na musamman sai allah ya kawo darajat din da na kira dan litta'azim na kira ce litta'azim ya nuna cewa su gangarumin darajoji ne yace yarfa Allahu allazina utul ilma Allah yana daukaka masu ilimi allazina amanu ga wanda suka imani bi darajatin da wasu darajoji manya hadisi na gaba akhbarana bishr bin sabit al-bazzar hadathana nasr bin al-qasim an muhammad bin isma'il an amr bin kasir an al-hasan qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ja'a hul ilmu du maut du wanda mutuwa ta zo mishi wa huwa yatlabul ilma yana neman ilimi lihi bihi al-islam dan ya rayar da musulunci da shi fa bainahu wa bainan nabiyina darajatun wahida fil janna tsakanin shi da daraja annabawa daraja daya ce a cikin aljanna dan saboda ya kai martaba siddiqai siddiqi kuma tsakanin shi da annabi ita ce daga annabawa dai sai siddiqai wajen daraja hadisin yana da rauni na gaba akhbarana muhammad ibn humayd hadathana mihran hadathana abu sinan an abi ishaq an amr bin maymun قال ذهب عمر بثلثي العلم عمر ياته da kashi 2 busa 3 na ilimi yace fa zakartu li ibrahim sai na ambata ma ibrahim cewa ga abin da ibn maymun ho yake fada yace fa qala sai yake cewa ibrahim yace zahaba umar bi tis'ati asharul ilm ba abin da yake fadi ba haka bane umar ya tahi da 9 busan 10 na ilimi in an kasa ilimi 9 umar dai ya kwashi 10 umar ya kwashi duk 9 kuma haka nan ne umar yana cikin mafiya ilimin sahabbai kiyasa ma yake da muwafaka da Allah madaukin sarki gurare da dama hadisi na gaba akhbarana bishr bin sabit akhbarana shu'ba an yazid bin abi khalid an harun an abihi an ibn abbas qala yake cewa majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah mutane ba su hadu ba a cikin daki daga dakin Allah masallaci ko makaranta yatazakaruna kitaballah suna wannan muzakarar littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna karatun shi tsakanin su mudarasa wannan ya karanta wannan ya karanta illa azallatuhumul malaika sai malaiku sun musu inuwa bi ajina hati hada huka hukin su hatta yahudu fi hadisin ghairi sai sun shiga wani zancan da ba shi ba matukar suna cikin abin da ya shahi ilimi to malaiku suna lullube da su da huka hukin su yace wa man salaka tariqan duk wanda ya shiga wata hanya yabtagi bihil ilma yana neman ilimi cikin ta sahalallahu lahu tariqan ila min aljanna Allah zai saukake mishi hanyar aljanna wa man abda bihi amaluhu wanda aikin shi ya mishi jinkiri lam yusri bihi nasabuhu to nasaba shi ba zai ta gaugawa da shi ba ta dauka kashi ta kai shi matsayin da ba shi ba fa in asauka fa qul inni bari'un mimma ta'malu usra ta annabi alayhi salatu wassalam yake ce mishi in sun saba maka ce musu ba ni ba ku to annabi ma ya ce ma usra shi ba ni ba ku balle kuma wani wanda zai kasance bai aikin alkhairi bai tunanin ce mu ai diyan suwana ne ko jikokin annabi ne alayhi salatu wassalam jikan ta katana amfani amma sai ta gamu da aikin alkhairi akhbarana amr ibn asim hadathana hammad huwa ibn salma an asim anzir qala yake cewa ga dautu ala safwan ibn asal nayi sabko zuwa ga safwan ibn asal almuradi wa ana uridu an asalahu ina so in tambaye shi al-masih al-khuffain gami da shahwa akan hufi fa qala sai yake cewa ma ja abika mi yazo da kai ya zuru qultu sai nake cewa wanda riyadus salihin ya kawo shi yace ibtiga al-ilm neman ilimi ya kawo ni qala sai yace ubashiruka ina baka al-bushr qultu bala yace in baka al-bushr ma'ana tambaye shi yake qala bala yace eh bani fa qala sai yace mishi rafa al-hadith sai ya daukaka hadisin ya maida shi marfu'i ila annabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala yake cewa innal mala'ikata lalli mala'iku wala tad'u ajnihata hasana azahu ka hukensu li dalibil ilmi ga mai neman ilimi ridan bima dalibu dan yarda da abin da yake nema wannan ne ya kara mishi karfin gwiwa akan abin da yazo nema ciki shine neman ilimi zamu yi da wannan baban mai hadisi uku babu man talabal ilmi bi ghairi niyya baban da ke bayanin wanda ya nemi ilimi ba tare da niyya ba faraddahu al-ilmu ila an-niyya, ilmin ya maida shi zuwa ga niyya. Inda abu yanzu hadisi na gaba, akhbarna Abdullah ibn Imran haddathana Yahya ibn Yaman qala sami'tu Sufyan, naji Sufyan munzu 40 sana, sama da shekara 40, qala yana cewa ma kana talabul hadisi afdal minhu al-yawm, neman ilmin hadisi bai kai mishi ba kamar yadda yake sama da yau. Ma'ana shekara shi 40 yana cikin neman ilmin hadisi, a yau kinnin da muke magana niyyar shi, himmar shi da kwazon shi ba su yi rauni ba game da shekarun wancan na baya. Tana nan himmar shi da kwazon shi yana nan, ba su dakushe ba. Kuma mu babban abin da ke matsalar mu sabanin magabatan wannan shine farawa da bari. Mutum ya fara neman ilimi yana fahimtar shi, sai kaga yayi watsi da shi ya ba duniya gaba, yana ga cewa barin koma duniya ka a baro ni baya. Shi kuma na barin baya na ilimin shine barin baya. Shine mai ta'alimi yake cewa likullin ila sha'ul ula harakatun lakin rijalun fil lakin minene yake cewa lakin azizun fil rijali sabatu, kowa yana da kokarin neman alkhairi a cikin al'umma, yana so a neman abin kirki. To amma minene babban matsalar mai wahala shine tabbata akan neman abin. Din kace kana neman abu to ka tabbata, wanda kaga yana neman kudi dan kasuwa har ya zama alhaji ana daga mishi hannu, to boy waya baya ka gani shekaru nawa yayi har ya hakuri yana ta nema. To kuma kai ya mai neman ilimi yake cewa walaysa iktisabul ilmi duna mashaqqatin walaysa iktisabul mali duna mashaqqatin tahamilu hafal ilmi kayfa yakun, neman dukiya bai yiwa tare da ba tare da an sha wahala ba, dukiya ma an sha wahala. To kuma ya akai ilimi wanda ya hita albarka ya hita daraja duniya da lahira ne za a ce bai same shi ba. Yace inna ma yatlubunahu wa qalu li Sufyan, hiska ce ma Sufyan suka ce inna ma innahum su dalibai a yanzu yatlubunahu, suna neman ilimin nan bi gairi niyya, ba tare da niyya ta kirki ba. Qala sai ce talabuhum iyahu niyya, neman da suke mishi niyya ce. Ma'ana yana nihin kyale su zuwa gaba sun gyara niyya, duk wanda ya taho yana nema koda da wata manuhar cewa bari in yi ilimi ni ma dan saboda a nuna ni, ko dan saboda shuhura, ko dan saboda a san da ni, ko nemi ilimi dan saboda shahada, ba ruwan ka da shi, ka bashi ilimin. In ka bashi ilimin, ilimin ya sauya mishi niyyar shi, shine ce ka sauya muka ko bar shi neman wannan da suke zawwar da suke ita ce niyyar ta gyaru zuwa gaba. أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن الأجلى قال حدثني أبي عن مجاهد قال كذا طلبنا هذا العلم من نمون علمي وما لنا فيه كبير نيا بم مدو تببن نيا a cikin shi kawo gurin mu mu ma dan a nuna mu a ce wani malami ne wani yana da yace summa radallahu ba'dahu fihi niyya, sannan Allah ya arzuta mu da niyya a cikin shi, ilimin shi ya dauke mu da ƙarhi ya hauda mu bisa niyya. Hadisi na 360. أخبرنا بشير بن ثابت البزار حدثنا حسان بن مسلم an Yunus bin Ubayd an al-Hasan yake cewa laqad talaba aqwamun al-ilma, wasu mutane sun nemi ilimi, ma aradu bihi Allah bisnihi Allah da shi ba, wala ma indahu bisnihi abin da ke wajen Allah ba. Qala sai yace fa ma zala bihim al-ilmu, ilimi bai gushe ba yana tajen su, hatta aradu bihi Allah, he suka nihi Allah da shi, wa ma indahu da abin da ke wajen Allah. Matukar ilimin kana zuwa kana yin shi yau da gobe, to shi zai sauya maka niyya ya tabbatar da kai akan niyya wadda take mai kyau. Matukar dai ka samu wanda zai karantar da kai ilimin na kirki wanda aka magabata suka dora mu akai, to zai kasance zai gyara maka niyya wata dukkan wata gurbatattar niyya ta cewa bari in yi niwa dan mu rika gardama, dan mu rika jayayya a cikin mutane. To wannan duka kai banza da shi, ba ruwanka da wanda ya taho neman ilimi wajenka ka ce sai kaga cewa ba da ikhlasi ya zo, ba da kyakkyawan niyya ba. Niyya anan ita ma zai karance ta, ita ma ai ilimin ce. To a cikin neman ilimin ita ma niyya zai ta samu. Wannan bakin mu hadisi na 360 kenan. Kuma wannan abubuwan da gana har zuwa ƙarshen muqaddima ta al-Imamu Darimi na ilimi sune zan mu gani, wanda wannan fanni ne mai zaman kanshi. Abubuwan asar da suka na magabata da suka shafi akan ilimi fanni ne mai zaman kanshi, wanda malamai sun yi ta rubuce-rubuce akan shi, wanda wannan kadan ne daga cikin abinda Darimi yake ba mu Allah mishi rahama. Abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu ladan shi na kuskure, Allah mana gafara. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.